kananan sana'u yau bakon cikin mafasa
sunana Zulaiha Adamu
malama Zulaiha sana'ar me ake yi
sana'a ce dai ta tayar da kayan mata kayan yara da dai dan abin da ba a rasa ba
in kika ci kayan mata kamar me da muke nan
a tanfofi takalma mayafai e kayan yara mata da maza shi ma takalma da dai kayan yara
a ina ke ci da wadannan kaya
a gida
a gida gida ake bi ki a zo a saya
eh gida ki kuma maybe in mutun yana so zai iya kira su ya je akai mai
to taya za a mutun ya san kina sayarwa kina talakawa ne a kafafan zamani ko kaka
eh ana dan tallatawa a WhatsApp shine kawai means din da muke amfani da shi wurin tallata kaya
idan mutum ya gani
sai in yana so sai ya yi magana ya nuna wanda yake so sai a tura mai sai turo kuɗi sai a tura mai
misali a iya Kano ne ake bukata koko aka kiran samu customers daga wasu wuraren
a ana samun customers daga wasu wuraren tunda ai wannan ga yawo wannan ne ko wannan nunawa wannan daga haka sai kaga an tallata ma kayan ya kai har inda bakai tunani ba
muna batun kamar shekaru nawa
ba dadewa bai fi shekara biyu ba
kifara
eh
me ga hankali kifara sana'a
kawai zama ne zama haka kawai din ne ba shi da dadi at least koya ne dai kana so kai ma a ce yau akwai inda in an tashi zaka dan taimaka ba sai ka tambaya ba
ke daliba ce kuma
eh to daliba ce har yanzu
kina sayarwa a makaranta
eh ina sayarwa
to ina batun bashi
eh to bashi ai ko ina inda duk kowace irin sana'a zaka yi ba zaka rasa fama da yan bashi ba dole ne wannan ana fuskanta wannan kalubalen har kullum
to menene babban abin sha'awa a wannan sana'a da kike
to babban abin sha'awan dai shine dai abin dai da dan biyar dan goma dai ba ka san ba wanda zaka je ka tambaya in ya tashi kai zaka yi da kanka da dan abin da ba a rasa ba in yan uwa wata gudunma wani waye ka san ba sai ka tambaya ba zai rufa maka asirin da kai zaka yi da kanka ba sai ka tambayi kowa ba
to na irin kira zake wa mata musamman matasa kan sana'a
to kuma dai yaya ne dai mu tashi mu nemi sana'a dan mu rufa wa kanmu asiri shine kawai
dan da lina godiya baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria